Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radiyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Gwamnatin Kano ta yi gargaɗi ga makarantun 'yan mari da su gaggauta mayar da 'yan marin da ke hannunsu ga iyayensu ko su danƙasu a hannun Hizba. Idan ko sun ƙi za su ɗanɗana kuɗarsu. Wani matashi da aka yi wa laƙabin Loba Boy ya tsinci kansa a cikin garari bayan da ya ƙulla abota da wata baturiya a Facebook. Ƙarshe dai ya tsinci talatarsa a Laraba. Haka kuma a ci gaba da bibiyar haƙƙin matashin nan da ake zargin 'yan sandan Madobi sun lakaɗa wa duka har ya mutu. Wani bincike ya zargi DPO da hannu cikin wannan bugu. Amma an kama ƙananan 'yan sanda shi kuma yana ci gaba da shaƙar iska. Sai dai rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce a bincikenta bata gano hannun DPO a cikin wannan duka ba. Soyayya aka ce gaman jini. Wai ma wani lokacin sai soyayya ta rufe wa namiji idanu. Wani saurayi da ya je zance gurin budurwarsa. Wani saurayin ya zo ya haske ta da cocilan ya fusata. Har ta kai ya nannaushi shi wancan mai haskawa da cocilan ɗin. Ƙarshe dai ya yi sanadiyar rasuwarsa. Yau take Laraba ta ba wa ranar samu. Don haka nema muke fatan ƙarƙare shirin da wasiƙar mu takaicu.
Kawata, menene wannan ke kokarin zuba a tukunya?
Magnet kenan, ga dadi, ga gardi, ga kamshi, ga kuma auki, sannan gashi jajawur.
Cin gadakata, menene kuma magnet?
Magnet tomato mix, sabon tumatir ne mai saukin amfani. Babu ruwanki da bin layin markade ko kuma a zo a ce ya zube. An inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci. Kuma da 'yan kudinki kalilan zaki samu sabon tumatir leda na magnet.
Daga yau ni da iyalina za mu fara amfani da sabon tumatirin leda na magnet.
Ga masu sayan ɗaiɗai ko sari sai su garzaya kasuwar Singa da ke nan Kano wajen dilolinmu wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamer ko wajen Kabiru Mai Sabulu ko kuma a kira 081-211-9999.
Magnet Tomato Mix, sabon tumatirin leda mai inganci.
Samutaka sabon ingantacciyar wayar Infocus Vibe 1 ko Vibe 2. A yau wayoyin Infocus na daga cikin manyan wayoyi masu daraja da kima wanda za ku iya saye a cikin farashi mai sauki. Infocus Mobile Phones an shirya su ne a cikin kyakkyawan tsari da zai baka sha'awa. Wayar Infocus Vibe 1 sauƙin sarrafawa ga wireless radio, tana kuma ɗauke da 1000 mAh babban batir mai ƙarfi hadi da nagartaccen Bluetooth. Infocus Vibe 2 na da manyan kyamarori guda biyu masu fitar da kyawawan hotuna na yin selfie, laikan sim guda biyu da kuma gangariyan screen mai launi gata da yarika guda bakwai wanda ya hada da Turanci da French da kuma sauransu. Da kuɗi naira 300,000 za ka iya mallakar sabbin wayoyin Vibe 1 ko Vibe 2 wanda kamfanin Foxconn Technology Group ke yin su. Ana samun Infocus Pounds a Beirut Road Farm Center, kasuwar Sabon Gari da sauran guraren da ake sayar da wayoyin hannu. Don zama dillali na wayoyin Infocus sai ka nemi Alhaji Adamu a gidan Ala Agege da ke lamba 8 Beirut Road Pacific Center a nan garin Dabo, ko a buga lambar waya 0706-620-336.
Ilimi ya sanya nasara ya yi jirgin ruwa.
Shin babban burinka rayuwa ka zamo fasihi zakakuri gangaren don iya sarrafa tsantsar kwamfuta da sirrorinta?
Ko ko yayanka kake mata na din shimfidar kere tsara a duniyar yau da ta koma daidai fasaha ka daidai sharafinka?
Muna gabatar muku da babban kwalejin Iman College of Business Technology,
kwalejin fasaha mai zaman kanta ta farko da aka kirkire ta don horar da tsantsar ilimin kwamfuta bisa sahalewar lasisi daga hukumar kula da makarantun fasaha ta kasa MBTE.
A yanzu haka za mu fara gudanar da kwasa-kwasan diplomar fasahar kirkira wato National Innovative Diploma NID a fannoni daban-daban na ilimin kwamfuta.
Diplomar da za ta horar da kai ka zama gangaren a fasahar kwamfuta kana ta baka damar samun matsuguni a kowace jami'a a ƙasar ka. A kwalejin fasaha ta Iman mun samar da kyakkyawan yanayin koyo da koyarwa da kayan aiki daidai da tsarin da duniyar fasaha ta tanadi.
Maza hanzarta kafan shifam ɗin shiga tunkan a daka masawawa. Muna nan a rukunin gidajen gwamnatin tarayya na Charada Festo, layi na 5 Iman Link, birnin Kano, ko a tuntuɓe mu ta 0900-27-27-27 da 0900-27-77-44
ko ta website a www.icbt.edu.ng.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana sukan ce kashi a kallo. Yanda mutane ke ci gaba da martani dangane da matakin rufe dukkanin makarantun ƴan mari da gyaran tarbiyya a fadin jihar Kano, wasu na ganin cewa da kyautuwa yayi a ce an ɗauki matakin kyautata su da kuma zamanantar da su, har ma suke tunanin cewa wani mataki gwamnati ta ɗauka na ɗaukar matakai akan waɗannan makarantu da kuma ɗaukar mataki akan kangararrun da za a saki daga cikin waɗannan makarantu. Sai dai kuma shugaban wannan kwamiti, wanda a yanzu shine kwamishinan harkokin addinai na jihar Kano, Dr. Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible, ya bayyana cewar masu wannan batu kukan daɗi suke yi, domin idan aka yi la'akari da sauran jihohi makota da aka ɗauki mataki akan ƴan marin, an yi musu tsari ne na tashin tattabarun hudu. Amma nan Kano ya kana haƙuri da ganin mutuncin mutanen irin na gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, yasa aka ɗauki mataki na bin girma da arziki. Shine ma yasa aka ba su dama cikin kwanaki uku su saki dukkanin ƴan mari da waɗanda aka kawwame a gidan gyaran tarbiyya. Don haka Dr. Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible ke cewa masu waccan magana ai kukan daɗi suke yi, ya kuma jaddada matakin gwamnati na tabbatar da wancan mataki na rufe makarantun. Yana mai cewa kowane malami da iyayen yara ba su zo sun karɓe su a hannunsa ba, to ya gaggauta miƙa su hukumar Hizba kafin ƙarewar adadin kwanakin da aka bayar. Duk malamin da ya ƙi bin wannan umarni, to za a sanya ƙafar wando ɗaya tsala da shi. Ga Dr. Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible.
Auna su da al'umma kan gararin mutum nawa ne, waye ya kawo su wannan gidaje? Iyayensu ne. Yanzu idan dai har mutum da ya haifi ɗa da cikinsa ya ce ya fi ƙaramin sa, to waye ke nema kuma ya zo ya ladabtar masa da shi? Don haka gwamnati abin da ta ce waɗansu jihohi da ƴan sanda aka je aka kori kowa aka rufe makarantar ake terrorizing ɗin kowa. Amma gwamnan jihar Kano mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ba zai bi wannan ba, a je a duba. Muka je aka duba, aka kuma zo aka tsaftace, sannan aka ce an ba su dama a sallami kowane yaro a kai shi gidan ubansa.
To Allah ya sa a dace. Kuma a wannan gabar ne muke taya murna ga dukkanin kwamishinoni ashirin da aka rantsar aka kuma ba su ma'aikatu domin kama aiki. To Allah ya kyauta. A nan kuma a ci gaba da bibiyar batun matashin nan da ake zargin ƴan sandan caji ofis ɗin Madobi sun lakaɗa masa duk har sai da ya mutu. ƴan sanda na ci gaba da riƙe ƴan sandan da ake zargin su ne suka zage dukkanin ƙwanjin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu akan wannan yaro, inda aka ce sun ɗebo itatuwa sun far masa da duka a kuma cikin caji ofis ɗin su. Barista Abba Hikima Fage shine lauyan da ya yi tsayuwar gwaman jaki domin ganin an yi wa wannan yaro adalci. Ya kuma shaida mana cewar wata majiya ta shaida masa cewar akwai zargin hannun DPO a wancan duka, amma kuma an sake shi ba shigar da shi cikin waɗanda aka kama ba. Don haka ya ce za su ci gaba da bibiya. Ya kuma ce za su tabbatar ana tilasta wa ƴan sanda ba su bayanai akai akai dangane da yadda binciken ke tafiya har zuwa ko, kamar yadda lauyan ya bayyana.
Mun samu bayani daga majiya mai ƙarfi cewa DPO wannan division ta Madobi da shi aka daki wannan bawan Allah har ya zama cewa dukan ya sanadiyan mutuwarsa. Kuma bayanai da bincike sun nuna cewa wannan DPO har yanzu baya cikin komai, ƴan sanda kamar yadda aka kama ƙananan ƴan sanda aka daure su.
Barista Abba Hikima Fage kenan, lauya mai fafutukar kare haƙƙin bani Adama a Kano. Sai da kuma rundunar ƴan sandan jihar Kano ta bakin kakakinta DSP Abdul Haruna Kiyawa ta bayyana cewar ko kaɗan bincikenta bai gano hannun DPO a cikin wannan batu ba, amma dai ya bayyana cewa suna ci gaba da bincike kuma ya tabbatar za su yi adalci.
Duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu ba za a bashi ba, bincike mu bai nuna mana cewa ya yi duka ba, amma abu ne wanda ake cikin yi kuma ana yin sa.
DSP Abdul Haruna Kiyawa kenan, kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano. To daga shalkutar ƴan sandan bari mu yi shelin mu dirga a shalkutar ƴan sanda Shiya ta ɗaya da ke sharaɗa, wato zone 1, inda ƴan sandan Shiyar suka yi diddike tare da kwantan ɓauna suka kuma dange wasu mutane da ke yin basaja kamar ƴan sanda. Suna shiga kasuwar sabon gari ƴan magani suna karɓar kuɗi a hannun masu magani. Kakakin rundunar SP Samba Sakkwato ya bayyana cewar labari ne ya riske su kan yadda waɗannan mutane ke sanya kaya har da trozan mobile su kuma dinga barazana suna karɓar rashawa daga masu magani. Ya ce kuma za su ci gaba da bincike domin ɗora kowace ƙwarya a kan gurbinta. Ga Sambo.
Ko da yake bincike bai yi nisa ba tun da yanzu aka zo da su, amma dai cikinsu mun bincika kabu inda aka kama a hannu, gaskiya ba ɗan sandan mu ko ɗaya.
SP Sambo Sakkwato kenan, kakakin rundunar ƴan sandan ƙasar nan Shiya ta ɗaya da ke da ofis a sharaɗa. Yanzu kuwa sai labarin wani loba boyi wanda ya tsinci talatarsa a Laraba bayan da farar fatar wata mata ƴar dima-dima da suka haɗa a Facebook ya ja hankalinsa. Ya fara tunanin ya tsinci dami a kala, riba goma ga farar fata ga ta Baturiya da ke London. Gashi kuma da ganin hotonta da take amfani da shi a Facebook, kuɗi sun zauna a hannunta. Don haka nema wannan matashi da bai wuce shekaru 22 a duniya ba ya mance da tazarar shekaru da ke tsakaninsa da matar suka shiga I love you da juna ta Facebook a lokacin da soyayya ta yi nisa sai wannan mata bature ingila mai suna Joy Doc ta buƙaci wannan sabon kamin saurayi nata cewar za ta aika masa da na'urorin waya da laptop na zamani ya sabunta domin su ringa video call ana ganin juna cikin shauƙin soyayya jin wannan ne ma yasa matashi Loba Boy yayi tunanin cewar tarkonsa ya kama kuciya dan haka yayi lale marhaban da wannan cigaba da abin alheri na masoyiyar tasa da yazo masa cikin kankanin lokaci ta aika masa da hotunan na'urorin da ta aika masa har ma tace ta aika masa da pam na ingila 900 kimanin naira 450 kenan domin tanadin data tunda tace ita ba ta son mushkila Joy Doc ta kuma shaida masa cewar za a kira shi daga kamfanin da suka fitan kayan domin yaje ya karba yace da karfe 9 na safe sai ya ji waya wani yana kiransa yana mai shaida masa cewar akwai kayansa sun iso yazo ya karba amma fa a filin jirgin saman Murtala Muhammad ne dake iko nan fa matashin ya gaya wa mai wayar cewa bayan da za a yi a kasu Kano sai dai ya biya kudin jirgi naira 29 nan fa Loba Boy ya tashi ya shiga fagauniyar neman rancen wannan kudi ya kuma aika ta asusun wannan mutum da ya kira shi bayan da ya aika masa daga baya ne aka sake buga masa waya cewar an samu mushkila domin kuwa kwastan sun kama kayan dan haka sai ya ƙara anta ya musu naira 20 kafin a kammala kiliyar anan ne Loba Boy ya karatun tanitsa karshe kuma ya gane cewa fa ya afka tarkon ɗan damfara ma'ana dai su ne tarkon sai kama kuciya
aka tambaye ni kuɗi naira 29,500 kuma na riga na bada kuɗin sai da karshe kuma aka ƙara cewa agency na tura 20,000 saboda jami'an customs sun karbi kayan in kawai dai muna magana ne da ita ta nuna sha'awar ta ni na soyayyar yayin da ta kawo min kayan sai mu dinga video call da ita
wannan dai matashiya ce ga masu kwadayi da ke yadda da dadin bakin abokan rana da ake haduwa da su a Facebook sun tacce magi ai an ce ba ta magi masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a anan kuma makarantar Hikima English Academy na maraba da manya matasa ƴan mata da maza domin koyon harshen turanci tsagwaransa makarantar Hikima English Academy ta ware muku aji na kowa da kowa da kuma aji na musamman mai dauke da ƴan tsirarin dalibai wato dai special class domin dai samun kulawa ta musamman akwai kuma ajin public speaking sai kuma aji na kai kadai wato ajin daga kai sai malam ana gabatar da karatuttukan a ranakun Asabar da Lahadi da kuma ranakun Alhamis da Juma'a makarantar Hikima English Academy ta yi muku tanadin littattafai kamar Daily English mai fassarar Hausa da kuma Turanci zalla domin koyon conversational English sai English oral practice da kuma 40 common mistakes in English dukkaninsu wallafar Mukhtar Al-Hikima zaka iya sayan form ko register shiga makarantar a ofishin makarantar da ke Shai Shopping Plaza da ke kofar gadan kaya ko kuma ne mai sa lambar waya 08039597976
Dazuwa Hajiya na ganki a bakin titi da kaya niki-niki.
Zan yi balaguro ne amma na rasa motar da zan hau.
Kwantar da hankalin kamfanin zirga-zirga na Landstar Express. Mun samu muku da motoci sabbi na alfarma domin kai ku ko ina a fadin kasar nan, musamman ma daga Kano zuwa Lagos, Kano zuwa Ibadan, daga Kaduna zuwa Lagos, Sokoto zuwa Lagos, Abuja zuwa Lagos. Tocin mu na Landstar Express akwai AC, akwai wajen cajin waya, ƙwararren direbobi ga jami'an tsaro domin yi muku rakiya sai ban daki ko da kana gudun tabaci ko wace kujera kai kadai ne ka saka ta kawala babu dan karo
a ina ne zan samu Lasta Express
suna nan a unguwa uku kan titin zuwa Zaria kusa da asibitin Aminu Kano ko ka tuntube mu ta lambar waya 08106052380
ko ofishin mu dake New Road Park dake unguwar Saban Gari a Kanan Dabo ko a lambar waya 08134558252
dan yin booking a same mu a shafin mu na internet www.landstarexpress.com.ng
ta kenan lalle likafa ta ci gaba
yo ai sai da haka shashi kasancewa mace mai tafiya da zamani shine tsari
ya naji tuwon dawa vitar ki ta ƙara santsi da danko
shashin kenan aikin sanna akwai sirri
lalalala haba Aminiya haka muka yi da ke
a kwantar da hankalinki shashin sirrin ai ba boyayye bane yayin da zan tuka tuwon dawa bitana sai na jefa yar kanwa kadan a cikin turge shine kika ji tuwon dawa ta yana santsi dandanansa kuma ya fito abin ba magana kin ga kenan ke ma kina da zabi in kin so ki sa kanwa in kin so sai ki shi haka
eh haka ne fashashi ai ni ma mantawa ne da tun na shiga ajin mace mai tafiya da zamani
kuma kin ga karin burge ni da dawa vita cikin minti 15 ka tsir kin tuka tuwo ya dahu kin kwashe sai ku ci dadi ke da iyalinki dawa vita zabin mace mai tafiya da zamani
lalai lalai dawa vita kan dadi mata mai tafiya da zamani a wurin gargajiya
Zo mu je IBK Nasarawa Global Communication
IBK
Ya zo da sabon tsarin sabon waya cikin sauki
Baban Asma'u ya naka ka shigo cikin gida kana ta farin ciki da annashuwa ne
Ai dole ki gani cikin farin ciki da annashuwa domin IBK Nasarawa Global Communication sun zo mana da wani sabon tsari na mallakar waya cikin sauki
Ta ina karamar yar kasuwa zan mallaki babbar waya cikin sauki
Ai wannan abu ne mai sauki IBK Nasarawa Global Communication ya zo da sababbin tsare-tsare ne na mallakar waya cikin sauki kanana yan kasuwa manyan yan kasuwa har da wanda suke da sha'awar rike babbar waya cikin sauki gaba da bashin waya wata uku zuwa wata shida yadda zaka iya biya cikin kwanciyar hankali
Allah baban Asma'u to ni ma yaushe zaka kai ni domin in kwashi wannan gara basa mu rika biya cikin sauki da kwanciyar hankali
tabbas ina manyan yan kasuwa da kananan yan kasuwa masu siyan daidai ko sari
za ku iya samun mu a number A9 New Dubai Plaza Farm Center opposite da gidan Man Total
ko kuma ku tantabe mu talan waya kamar haka 0809 57 88 00 sai kun zo
to madalla daga karamar hukumar kura kuma wani sarkin soyayyar ne ya kwaba sa tai ruwa domin fushi da kokarin nuna kauna ga budurwa ya jawo masa garari rahotanni sun nuna cewar Ibrahim Magaji Kosawa ya ziyarci budurwar sa ne masoyiyarsa furan kanshin zuciyarsa kuma suna tsaka da tadi ne sai ga marigayi Awwal Usaini ya bullo rike da fitilar sa san furin cocila kuma da zuwa ya haske idanun budurwar Ibrahim ayyafanan sai Ibrahim ya dauki dimi ya kwa dunkule hannu ya kai kintsi da duka abinka da dukan burge budurwa maimakon yayi shi daya biyu ya tsaya sai yana kiyar soyayya ta ja shi ya zage dukkan kwanjin da Allah ya hore masa ya danga naushin marigayin a gaban budurwar tasa har sai da rai halinsa kamar yadda kakakirin danan yan sandan jihar Kano DSP Abdul Haruna ya bayyana
Binciken mu na farko ya nuna mana cewa abin da yasa ya masa wannan duka saboda ya dauki torch light din da take hannunsa ya haske budurwarsa wannan shine dalilin da yasa shi kuma ya je rufar masa da duka to yanzu haka dai commissioner yan sandan jihar Kano CP Ahmad Iliyasu ya bada umarni a dawo da wannan korafi sashen bincike a nan Bamfai domin a fara da bincike kuma shi wannan wanda ya aikata wannan aika tuni yana hannun yan sandan a fara bincike
dama ai duk wanda ya hau dokin zuciya karshe kaga ya sauke shi a birnin nadama anan kuma an yi kira ga mata da su maida kai wajen neman ilimin addinin Islama su kuma kupo wajen yin biyayya ga mazajensu Hajiya Hadiza Almar'atu Salha ita ce ta wannan kira tana mai shaida wa mata cewa suna da damar cin gajiyar amfani da kwalliya wajen jan hankalin mazajensu ta kuma bayyana cewa Alhadin nan ma ta shirya wata kware-kware lecture fadakar da mata akan haƙoƙin ma'aurata da kuma roman duniya da lahira da ma'aurata za su ribata tsakaninsu har ma take cewa za ta yi wannan lecture a garin Bichi da misalin karfe 12 na ranar Lahadi a Islamic Center da ke Bichi to da wannan kuma bari mu je ga Samira Sa'ad Zakirai wacce za ta karanto mana wasiƙar ta takaicu
Ni dai na kasance ba ni da aiki sai tsangwamar surukata tare da gwasalita bisa duk wani abu da tayi na kyautata min bana son ta bana kaunar ƴaƴan da ta haifa shi kuma ɗana yana min biyayya yadda ya kamata ya kasance ko gidana ta zo gaida ni bana ba ta damar yin hira da ni ƴaƴana duk na sa sun raina ta kuma tana yi min biyayya matuƙa kwatsam rannan ɗana ya zo na sa shi a gaba lalle sai ya sake ta ba tare da ta yi min laifi ba ɗana yana kuka haka ya rubuta mata takarda duk da cewa yana son matarsa haka ya rabu da ita domin yayi mini biyayya bayan watanni ne na hada shi da wata yar kawata ya aure ta zancen da nake muku kawata da yarta sun da baibaye dana sai yadda suka yi da shi baya yi min komai ko gaishe ni sai an dau lokaci yake zuwa in takaice muku labari yanzu ko gidan dana ba ni da damar zuwa ballanta na kannansa kuma ya daina mini komai daga matarsa sai baba ta sai yan uwanta Allah sarki surukata ta fari haka kawai tana cikin kyautata min na tsanita ba tare da ta yi min komai ba yanzu gashi ni na hada auren amma ina ji ina gani an kwace min dana sai yadda suka yi da shi da haka nake kira ga masu hali irin na tsangwamar surukai da su dau da rasi a wannan labari nawa
an gaishe ki Samira. Kafin mu sallama ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Usain Ismail wanda Allah ya jarabe shi da lalurar kashi mahukuntan asibitin kashi na Dala suka buƙaci naira 177 domin yi masa aiki. Sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Aminu Musa wanda yake fama da lalurar idanu mahukuntan asibitin idanu na Makka suka buƙaci naira 63 domin yi masa aiki. Sai takardar neman taimako ta Zainab Garba wata ke kwanta asibitin koyarwa na Malami ni Kano mahukuntan asibitin na neman naira 70 domin yi mata aiki. Tace ita ma ba ta da hali da haka take roƙon bayan Allah a taimaka. Haka kuma baiwar Allah nan ma'aikaciyar asibitin Asiya Bayero da ke kawo taimako kowane wata wannan watan ma sakonta ya shigo na 2000. Allah ya saka da alkhairi albarkaci zira'a abinda kike Allah ya saki dauki ninkin baninkin a gidan aljanna.
Kashawarci masu sana'o'i yan asalin jihar nan da ma yan jihar Jigawa mazauna Kano da su hanzarta yin rijistar kamfani ta business name da kuma hukumar yiwa kamfanoni rijista ta ƙasa CAC domin cin gajiyar rijista a gwamnati, bankuna da hukumomi masu zaman kansu NGOs. An gargadi waɗanda ba su da sana'a da kada su yi wannan rijista domin ba za a ba su tallafin komai ba. Ka tabbata kana da cikakken wajen yin sana'a da garanto domin cin gajiyar wannan shiri. Za a zo da hoto guda biyu, shaidar katin ɗan ƙasa, katin zabe ko lasisin tuki. Za a cike form a biya kuɗin rijista nan take. A karɓi shaidar rijistar za a fara yin rijistar ne daga yau Laraba 6 ga watan 11 shekarar 2019 zuwa 20 ga watan 11 shekarar 2019 a harabar Freedom Radio Kano. Sanarwa daga Spinatul Khairat Global Ventures Nigeria Limited da haɗin gwiwar gangamin yaƙi da talauci na Kano da ofishin wakilin Arewa Dala Kano. Domin ƙarin bayani a tuntuɓi wannan lamba 0800 259 4400.
Makarantar cigaba da karatuttuka na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Waje tana bada gurbin karatu ga dalibai masu credit 2 zuwa sama a waɗannan makarantu kamar haka:
Kano State Institute for Information Technology Kura, 2-year National Diploma in Computer Engineering, 2-year National Diploma in Computer Science, 1-year Professional Diploma in Computer Networking, 1-year Professional Diploma in Programming and Software Development,
Institute for Hospitality and Tourism, former Dollar Hotel, 2-year National Diploma